إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau za mu gabatar da bayani na hudu akan hadisi na 28 insha Allah ta'ala littafin 40 hadis littafin al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu qala al-Irbad ibn Sariyah sahabin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yace وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منظم الله يا إيمان وعزي موئبة وجلت منها القلوب وأن وعزي زكاتا سنكد ودليل سا وزرفت منها الأيون كما إذا نسن زبرد قال وجلت منها القلوب يعني خافت القلوب منها zukatunmu sun ji tsoro sun girgiza sun kadu a dalilin wa'azin manzon Allah wa zarafat minha al-uyun kuma idanu sun zubar da kwalla saboda babu wanda yafi manzon Allah iya wa'azi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'in sai muka ce ya rasulullah wannan yayi kama da wa'azi na mai bankwana fa innal muwaddi'a inda alwada'i la yatruku shay'an mimma yuhimmu almuwaddi'a wanda yazo mutuwa idan zai gabatar da wasiya baya kyale wani abu muhimmi wanda yake son wanda za a yi wasiya din nan ya sani don haka wa'azi da ake a lokacin mutuwa ko wasiya da ake kafin a yi mutuwa wannan wasiya tana da tasiri wa'azin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa sahabbai wa'azi ne da bai saba yi musu irinsa ba wannan dalili yasa suke tunanin ko shi ne wa'azi na karshe fa ausina ka yi mana wasiya ya rasulullah tayiwu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata alama ne cikin alamomin mutuwa tayiwu ya ga alamar rayuwarsa ta zo karshe ne shi yasa ya musu wannan wasiya shi yasa ya musu wannan wa'azi don haka yasa suka ce kai mana wasiya kaza sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace usikun bi taqwallahi azza wa jalla ina muku wasiya da kiyaye dokokin Allah mugwayi mai daukaka wasam'i wa ta'a da jin umarnin shugaba da kuma biyayya gare shi wa in ta'ammara alaikum 'abdun kuma koda wani bawa ne ya shugabantar da kansa akan ku ta'ammara alaikum 'abdun bawa ya shugabantar da kansa akan ku فإنه من يعيش منكم دونكوا واند يأيس أواري أتشكينكو فسيرى اختلافا كثيرا ده سنوزي قساباني ميوا abin da ya hana wannan sabani ya bayyana a wannan lokaci saboda manzon Allah yana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam garkuwa ne ga al'umma da zaran manzon Allah ya bar duniya to babu shakka fitina za ta zo wasiyar da nake muku za ta muku jagora koda fitina ta bayyana a bayan tafiyata fa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin kuma ku yi riko da sunnar halifofi masu shiryarwa al-mahdiyina shiryayyu abu alaiha bin nawajid ku ciza akan waɗannan sunnoni da haƙoranku wa iyyakum wa muhdasatil umuri kuma ku kiyaye kirkirarrun al'amura fa inna kulla bid'atin dalala don kuwa kowace bid'a bata ce rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihu wannan hadisi yana da mushkiloli mushkila ta farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa in ta'ammara alaikum abdu koda bawa ya shugabantar da kansa a kanku ku yi masa biyayya a riwaya ta al-imam abu dawud dan wannan riwaya da ya kawo cikin 40 hadisi riwaya ce ta al-Imam Tirmidhi a riwayar al-Imam Abu Dawud yana kitabu sunna babul fi luzumi sunna hadisi na 4607 a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa'azi ga sahabbai fa qala qa'ilun sai wani mai magana yace ya rasulullah ka anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi yayi kama da wa'azin mai ban kwana fa ma za ta ahadu ilaina wana alkawari zaka kulla da mu wana alkawari zaka yi mana umarni mu dauka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace usikum bi taqwallah ina muku wasiya da kiyaye dokokin Allah wasam'i wa ta'ati da jin umarnin shugaba da biyayya gare shi wa in abdan habashiya kuma koda wannan shugaba bawa ne mutumin Ethiopia wannan shugaba koda bawa ne mutumin Habasha mutumin Afrika ku ji umarninsa kuma ku mar biyayya wannan riwaya tana sunan Abi Dawud sannan tana al-Mu'jam al-Awsat littafin al-Imam al-Tabrani hadisi na 66 mushkilar ita ce kaifa ya amuru bi ta'ati li abdin habashiyin me yasa manzon Allah yayi umarni ayi biyayya ga bawa mutumin Ethiopia mutumin Habasha abinda yasa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mushkila li anna min shart al-imara an yakuna hurran yana daga cikin sharuɗa na shugabanci ba a shugabantar da bawa ka duba sharhin Ibn Hajar al-Asqalani da yayi sahihul Bukhari Fathul Bari a mujallad na 13 shafi na 122 a ka'ida shari'ar musulunci yana daga cikin sharuɗa na shugabanci bawa baya zama shugaba amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace koda bawa ya shugabantar da kansa a kanku ku ji umarninsa kuma ku yi masa biyayya sannan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da bawa alaysa fi hadha lima'nan fihi tamyiz wa tabaqiyya wannan misali da annabi yayi da bawa ta wajen shugabanci yana nuna bambancin launin fata annabi yana ce masa sahabbai koda bawa mutumin Afirka bakar fata ya samu shugabanci a kanku ku ji umarninsa kuma ku umar biyayya wannan yana nuna in ba larura ba bai kamata bakar fata ne shugabanci ba kenan malaman sunna suka ce babu ko dai akwai nassi irin wannan wanda ya zo a sahihul Bukhari kitabul ahkam babu sam'i wa ta'ati lil imam ma lam yakun ma'siya hadisi na 6723 hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u, ku ji umarnin shugaba kuma ku yi biyayya gare shi. Wa in istu'mila alaikum abdun habashiyyu, kuma koda an shugabantar muku da bawa mutumin Afirka bakar fata, ku ji umarninsa kuma ku yi masa biyayya. Akwai riwaya wacce ta zo a Sahihu Muslim, Kitabul Masajid, babu karahiyyati ta'khiri salati, hadisin Abu Zar al-Ghifari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Abu Zar al-Ghifari ya ce, inna khalili awsani, masoyina manzon Allah ya yi min wasiya. Abu Zar al-Ghifari ya ce masoyinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya, an asma'a wa uti'a, in ji umarnin shugaba kuma in yi biyayya gare shi. Wa in kana abdan mujadda al-atrafi, ko da bawa ne, wato kuturin bawa ne ya zama shugaba a kai ka. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da misali ta wajen biyayya ga shugaba da bawa bakar fata? Sannan wata riwayar yana cewa ka anna ra'sahu zabiba, bawan bakar fata mutumin Afirka kansa yana kama da ƴaƴan inabi. Malamai suke cewa litajammu'iha wa likawni sha'rihi aswada, bakar fata akan samu wanda gashinsa wato yakan cunkushe ya mummurɗe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da wannan, saboda muni na halitta ko da wannan mutumin zai zama shugaba gare ku, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji umarninsa kuma ku yi biyayya. Malamai sun yi bayani hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake misali da bawa idan ya samu shugabanci akan musulmai. In ka duba Fathul Bari mujallad na 13 shafin 122 da Nailul Awtar a mujallad na 8 shafin 306, Al-Muhallab bin Abi Sufra yana cikin tabi'ai tsakanin rasuwarsa da rasuwar manzon Allah shekara 79 ne, wato tazaran da take tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da yawa. Wannan malami ya ce wa ajma'atil umma ala annaha la takunu fil abid, malamai sun yi ittifaki cewa shugabanci bai kasancewa ga bawa, haramun ne a naɗa shugaba alhali wannan shugaba bawa ne. Fa hadha kulluhu innama huwa fi ma yakunu bi tariq al-ikhtiyar, ta wajen zabe. Idan dai za a zabi shugaba, haramun ne a zabi bawa. Ittifaqan malaman sunna ba su samu sabani a tsakaninsu ba. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da bawa domin hanya ta samun shugabanci ba ɗaya bace. A zaɓi bawa ya zama shugaba, wannan haramun ne. Wa amma law tagallaba abdun haqiqa bi tariqi shauka, amma da a ce bawa da ƙarfin tsiya zai samu shugabanci, fa inna ta'atahu tajibu, biyayya ga wannan bawa ya zama wajibi bisa umarnin annabi Muhammad. Da a ce bawa zai samu ƙarfi, ta dalilin wannan ƙarfi ya samu shugabanci a kan jama'a, to biyayya ga wannan bawan ya zama wajibi. Biyayya gare shi aiki ne da hadisin annabi Muhammad. Wa ikhmadan lil fitna, sannan dalilin biyayya gare shi zai sa a kashe fitina. Ma lam ya'mur bi ma'siya, dama sharadi na shugabanci in dai shugaba bai bada umarni da ya shafi sabon Allah ba. Al-Imam al-Khattabi yana cewa taqriruhu yuridu bihi ta'ata man wallahu al-imamu alaykum wa in kana abdan habashiyya, idan aka samu shugaba na al'umma ya nada wani mutum ya bashi wani aiki, aikin ya danganci shugabanci ko da bawa ne, to biyayya ga wannan shugaban ya zama wajibi. Wa lam yurid bidhalika an yakuna al-imamu abdan habashiyya, annabi yakan bada irin wannan misali. Akwai hadisai waɗanda suke kawo ire-iren haka. Alal misali, hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan walau misla mafhasi qatatin, bana Allahu lahu baitan fil janna, wanda ya gina masallaci domin Allah, koda kankantan masallacin, girman masallacin bai wuce girman shekatun tsuba, Allah zai gina masa gida a dalilin wannan masallaci, za a gina masa gida a cikin aljanna. Yani mafasul qatat, mawdi'ul qatat allati tujassimu fihi. Annabi ya bada misali da girman masallacin da zaka gina, a ce bai wuce girman gidan tsuntsu ba. Gidan tsuntsu shi ake cewa mafasul qatat. Galibi tsuntsu baya kokarin yin gida sai lokacin da zai boyi. Wannan dalili yasa ake kiran gidansa mafhasu. In ka duba asasul balaga a mujallad na farko shafi 191 da an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar a mujallad na uku shafi 415, ya'ani ka annaha tafhasu anhu turab, kamar tsuntsu yana kawar da turbaya ya shirya gida saboda zai yi koyi. In ba a dalilin wannan koyin ba, ba zai yi wannan gidan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da girman masallacin da zaka gina ka samu lada, a ce girman masallacin bai wuce gidan tsuntsu ba. Ya'ani qadru mafhasil qabati la takunu masjidan li shakhsin adami, a ce masallaci girman sa yana daidai da girman gidan tsuntsu. Ai dan adam ba zai shiga wannan guri yayi ibada ba. Amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da haka? Saboda ya nuna maka muhimmancin gina wurin ibada, muhimmancin gina masallaci domin Allah. Matukar ka gina wurin ibada, to zaka samu lada, kuma komai kankantan wannan wurin ibada da kai. To irin wannan misali ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisin al-Irbad bin Sariya. Koda bawa ne ya samu shugabanci a kanku, wannan baya nuna cewa halal ne a nada bawa a matsayin shugaba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da mutum mafi kaskanci shine wanda yake bauta, da a ce mai bauta zai samu shugabanci a kanku, wajibi ne ku yi mar biyayya. Kaga wannan yana nuna muhimmancin biyayya ga shugaba. Hakanan al-Imam al-Bagawi ya fada a littafin sa Sharh as-Sunnah a mujallad na farko shafi na 205, da kuma Ibn Rajab al-Hanbali a sharhin 40 hadith mai suna Jami'ul Ulum wal Hikam a mujallad na 2 shafi na 120, wa huwa aula bil qabul. Wannan ita ce fassara wacce malaman sunna suka yi game da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa koda bawa ne ya samu shugabanci a kanku. Kuma wannan yana cikin dalilai waɗanda suke haramta zanga-zanga ga musulmi tahta ismil islah, wanda ake yin sa a ƙarƙashin sunan gyara. Babu shakka abubuwan da zanga-zanga ya kunsa suna da yawa, baya ga cewa ana samun cuɗanya maza da mata, wanda wannan kadai ya saba ma ka'ida cikin ka'idojin musulunci. Sannan ana samun kide-kide, raye-raye, kuma ana samun wake-wake, ana samun kage da bakaken magana, wanda kowane ɗaya ka ɗauka ka kara shi da sunnar Annabi Muhammad, wallahi zaka taras dai bai dace da sunnar manzon Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali mafi tsanani ta wajen biyayya ga shugabanci. Ya nuna mana cewa koda bawa da ya samu shugabanci a kanmu, as-sam'u wa ta'a, mu ji umarnin shugaba kuma mu yi biyayya gare shi. Isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habashiyyu ka anna ra'sahu zabiba. Abu Zar al-Ghifari yace inna khalili awsadi an asma'a wa uti'a wa in kana abdan mujadda al-atraf, ka ji umarnin shugaba ka yi biyayya gare shi. Hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tsawatar mana game da tawaye ma wanda yake da mulki, bijirema wanda Allah madaukaki ya bashi mulki, hadisan suna da yawa, babu shakka hadisan sun kai kamar guda 50 waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana saboda samar mana maslaha a yanayin rayuwarmu, domin duk wanda ya yi tawaye wa shugaba to babu shakka za ka samu ƙarshen al'amarin baya haifar da alkhairi. Akwai hadisin Huzaifatul Yaman, Huzaifa ya ce ya Rasulallah inna kunna bi sharrin faja Allahu bi khairin, ya Rasulallah mun kasance da sharri a cikin hali na sharri, sai gashi Allah madaukaki ya kawo mana alkhairi ya aiko ka, fa nahnu fihi, don haka yanzu muna cikin alkhairi sabanin rayuwar da muka yi a zamanin jahiliya. Fa hal min wara'i hadha alkhair sharr, shin a bayan wannan alkhairi da Allah ya kawo mana, a bayan zuwan ka, a bayan dadin rayuwar da muke ciki, za a sake samun sharri irin wanda ya auku a zamanin jahiliya? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kware kuwa bayan tafiya ta sharri zai dawo duniya. Kuntu sai nace hal wara'a dhalika sharri khairun, shin a bayan wannan sharri da zai zo, a bayan ka tafi, za a sake samun zuwan alkhairi irin wanda ka zo mana da shi ya Rasulullah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kware kuwa wani alkhairin zai zo a bayan wannan sharri. Kuntu sai nace hal wara'a dhalika alkhairi sharrun, a bayan wannan alkhairi da zai zo, idan ya tafi wani sharrin zai zo bayansa? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am, kware kuwa. Kuntu kaifa, nace ya Rasulullah ya abin yake? Manzon Allah yace yakunu ba'di a imma, bayan na tafi za a samu wasu shuwagabanni na al'umma, sarakuna masu mulki, la yahtaduna bi hudaya, ba sa riko da shari'a irin tawa, wala yastannuna bi sunnati, kuma ba sa ma rike sunna irin tawa, wa sayaqumu fihim rijalun, daga cikin waɗannan mutane za a samu wasu qulubuhum qulubu shayatin, zukatun su zukatu ne irin na shaydanu, fi jismani insin, amma suna jikin wato dan adam, mutane ne zukatan su na shaydanu, waɗannan za su zo kuma za su samu mulki a kanku. Kuntu sai nace kaifa asna'u ya Rasulullahi in adraktu zalika, yaya zan yi idan irin wannan zamani ya cin min, na taras da masu mulki waɗanda ba ruwansu da shari'a ta Annabi Muhammad, babu ruwansu da riko da sunnar manzon Allah, zukatunsu irin na shaidanu. Wannan ya gwada cewa duk wani hali na ɗan adam waɗannan shuwagabanni ba su da shi, hali na kirki wanda aka san mutum da shi, waɗannan shuwagabanni babu ruwansu da shi. Yaya zan yi idan na samu kaina a irin wannan zamani? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa tuti'ul amira, ka ji umarnin shugaba ka yi marbiyayya, wa in buriba baharuka, koda za a yi ma bulala a bayanka, wa ukhiza maluka, koda za a kwace dukiyanka, fasma' wa ati, ka ji umarnin shugaba kuma ka marbiyayya. Allah ba zai tambaye sa, Allah ba zai tambaye shi aikinka ba, kuma kai ma Allah ba zai tambaye ka aikinsa ba a ranar tashin kiyama. Kowa da haƙƙin da Allah madaukaki ya dora masa. Akwai hadisin da ya zo a cikin Al-Musannaf Kitabul Jihad, yana mujallad na 7 shafin 736, haka littafin Al-Imam Abubakar Muhammad bin Al-Husayn Al-Ajurri Al-Baghdadi mai rasuwa hijira na da shekara 360, shekarunsa 74 da mutuwa yanzu, Kitabu Shari'a a mujallad na farko shafi na 38, hadisin Suwaidu bin Gafla. Abdullahi bin Umar ya ce ma Suwaidu bin Gafla, ya Aba Umayya, inni la adri la'alli alla alqaka ba'da ami hadha. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, halifa daga cikin khulafa'ur rashidin, yake gaya masu Waidu bin Gafla, ya kai Aba Umayya, ba mamaki ba za mu sake haduwa ba bayan shekarar bana, ba mamaki Allah ya amshi raina kafin baɗi, to nasihar da zan maka fasma wa ati ka ji maganar shugaba kuma kamar biyayya wa in umira alayka abdun habashiyun mujaddaun ko da za a shugabantar da bawa a kanka wannan bawa kuma ya zama kuturu in barabaka fasbir in ya buge ka yi hakuri wa in haramaka fasbir in ya haramta maka rabonka ka yi hakuri in ji sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda malaman sunna sun yi ittifaki akan wannan mas'ala in ka duba littafai na aqida kamar al-aqidatul wasitiyya al-aqidatul tahawiyya wa ghayruhuma da littafai da suke magana akan aqidar ahlus sunna tun daga zamanin farko babu sabani akan cewa wajibi ne ayi biyayya ga shugaba wajibi ne ayi hakuri da murdiyan shugaba wannan ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa bayyana anna ahlus sunna wa ashabul hadith la yarawna al-khuruj ala al-a'imma wa injar ahlus sunna masu riko da hadisin annabi Muhammad ba sa ganin halalcin ayi ma shugaba tawaye ko da wannan shugaba ya zamanto azzalimi sannan idan kai la'akari da abin da ake cewa al-muzahara zanga-zanga protest ana zanga-zanga ga azzalimin shugaba saboda yayi gyara ita muzahara zanga-zanga ba ta sa shugaba ya canza manufarsa ba ta hana shi zaluncin da yayi nufin yi sai dai ya canza daga fuskar da kuka gane zuwa fuskar da baku sani ba idan shugaba yayi nufin zai yi murdiya zanga-zangan da za ka yi ba ta hana shi yin murdiya tunda wuka da nama a hannunsa yake na'am hanyar da zai yi murdiyan ta bayyana gare ku don haka yasa kuke tawaye sai ya ce muku ya fasa sai ya mai da ita hanyar da baku sani ba daga shi sai Allah tana yiwuwa ma ya ware shugabannin zanga-zangan ya yi sulhu da su kai baka sani ba a ce muku mun ci nasara don haka ka yi haƙuri da murdiyan shugaban da ka sani ya fi ka yi ƙoƙarin kawar da shugaba a zalimi domin ka dasa wani wanda za ka dasa baka san inda zaluncin nasa zai fito ba domin shi ɗan adam da kake gani inda malamai suke faɗa ba ka ba da shaida a kansa sai ya samu mulki domin mulki yana bugarwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallad na 26 shafin 254 yana cewa ijtima'ul quwwati wal amana fi an-nasi qalilun da ƙarfi da amana su haɗu ga mutum guda a tarihin duniya mutanen ma ba su da yawa mutum ya ga ƙarfi yana hannunsa duk makamai suna hannunsa sai dai yanda ya ga dama sannan a wannan hali kuma ya tsaida amana ga al'umma shugaban da ke hada waɗannan abubuwa guda biyu a tarihin duniya gaba ɗaya ba su da yawa Sayyiduna Umar Allah ya ƙara masa yarda yana daga cikin addu'o'i da yake yana cewa Allahumma ashku ilayka jaladal fajiri wa ajiza thiqati wani lokaci akan samu fajiri amma mai karfin hali ya zama shugaba akan ku wani lokaci a samu mutum mai amana amma rago yana da amana amma shugabanci abu ne wanda jarumi yake yin sa yana da amana amma ba shi da karfin hali yanda zai iya gudanar da mulki babu tsoro a samu shugaba mai amana mai karfin hali waɗannan sifofi guda biyu su haɗu tare da shi a tarihi abu ne mai wahala don haka kayi ƙoƙarin kawar da mai mulkin da ka san inda ya gaza don ka ɗora wani mai mulkin da baka ma san yanda halinsa zai kasance ba babu shakka wauta ne kuma koda a inuwar shari'ar Allah ne domin ba ka sani shi wannan mutumin da yake ƙoƙarin ya zama shugaba idan ya zama shugaban nan zai yi adalci ko kuwa a'a in ka duba tarihin malaman farko kamar su al-Imam Malik irin su al-imamu abu hanifa al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal zaka tarar da cewa waɗannan shugabanni da muka yi waɗannan malamai sun yi zamani a tare da wasu masu mulki masu fajirci kuma ga murdiya amma suka dinga umarni ga bayin Allah su yi hakuri domin idan ka kawar da mai murdiyan da ka san rauninsa baka san kuma raunin wanda kake son nadawa ba don haka sayyiduna Umar addu'a yake ya Allah gare ka nake kai kuka na ana samun mai karfin hali amma kuma fajiri ka samu mutum ka bashi mulki misali ka nada shi gwamna fajiri ne amma fa yana kokari wajen tabbatar da adalci wannan kuma kana ganin mai amana ne ka bashi mulki ya gaza bai iya tsayar da dokan Allah ba haduwan abubuwa guda biyu dinnan suna da wahala Shaykhul Islam yayi magana akan su alitahin majmu'u fatawa da kuma as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya shafi na 27 hanya guda ce shari'ar musulunci ta yarda ayi ma shugaba gyara hanya daya wannan ita ce aqidar ahlus sunna wannan dalili yasa al-imam an-nawawi ya kawo hadisin nan wa in ta'ammara alaykum 'abdun abinda manzon Allah yake karantar da mu as-sam'u wa ta'a mu kasance masu jin umarnin shugabanni masu biyayya gare su hanyar da ake wa shugaba nasiha guda daya ce ita ce nasiha nasiha kadai ta tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ake gabatarwa ta hanyar gyara ga shugaba wanda Allah da kansa ya bamu misali a cikin alqur'ani da babban mai murdiya da aka yi a tarihin duniya wanda shine fir'auna idan ana maganar mai murdiya mai zalunci kangararren shugaba babu kamar fir'auna don haka yasa labarin sa ma yafi yawa a cikin alqur'ani bayan labarin iblis a lokacin da Allah ya aika annabawa guda biyu annabi Musa da annabi Haruna alaihi assalam me yasa Allah bai ce in kun je ku tara mutanen Misra su zagaya al-Qahira kamar birnin su ne yanzu kenan su zagaya babban birnin Misra su dinga zanga zanga su dau makami sai sun canza mai mulki me yasa Allah bai gaya musu haka ba ka lura da kyau akwai hikima amma Allah ya ba mu labari cikin suratu Taha aya ta 44 faƙula lahu ƙaunar layyinan la'allahu ya ta zakaru a yaƙsha idan kun je ga wannan fandararren shugaba kafiri mai murdiya a zalimi ku gaya mar magana mai laushi ba a ce azabura talakawa su yi masa tawaye ba domin yana da makami yana da ƙarfi idan talaka ya ce zai masa bore to talakan nan zai ji a jikinsa shi kuwa Allah madaukaki baya umarni da alfasha ba za ka taba samun sharri a cikin umarnin Allah subhanahu wata'ala ba don haka Allah yace su je su yi ma fir'auna nasiha su gaya mar magana mai laushi la'allahu yatazakkaru ana fatan ya dauki wa'azi aw yaksha kuma ya ji tsoron Allah a samu ya musulunta wannan darasi ne babba ga duk musulmi idan zai kasance fir'auna Allah zai aika masa annabawa manzanni guda biyu yace idan kun tafi ku yi nasiha gare shi bai ce idan kun tafi ku gayawa talakawa da ake cutar da su su yi bore ba wannan yana gwada maka cewa bore ba shi da asali a addinin Allah subhanahu wata'ala babu asali cikin shari'ar Allah da ya saukar ma annabawan Allah har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku gabatar da nasiha gare shi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha masu mulki nawa Allah ya nufe su da shari'a suna kan mulki ta dalilin nasihar masu nasiha Ibnu Abi Shayba littafin sa al-musannaf yana magana akan nasiha ga shugaba ya kawo maganar al-imam Tawus al-Majirin Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yarda yana cewa wata rana a majalisin Abdullahi bin Abbas sai ga wani in baraka ar-rajul fi irdi akhihi yaqsibuhu idha ijtahada fi dhammihi, wani ya dinga aibanta wani shugaba a gaban Abdullahi bin Mas'ud bin Abbas, yana ta kushe mar. Sai Abdullahi bin Abbas ya ce la taj'al nafsaka fitnatan lil qaumi zalimin, kada ka sa kanka ka zama fitina ga mutane masu zalunci, kada ka zama jagora ga waɗanda ke haifar da sharri a ƙasa. Fataqasara hatta ma ara fil baiti aqsara minhu, al-Imam Tawus ya ce lokacin da wannan mutum yake aibanta mai mulkin nan, a wannan lokaci duniya tana ganin babu gwarzo kamar shi. Amma da Abdullahi dan Abbas yayi magana ya ce kar ka zama fitina ga mutane da suke azzalimai, ka zama jagora waɗanda ke kawo fitina a doron ƙasa. A wannan lokaci hankalin jama'a sai ya dawo jikinsu, suka gane ashe dai aibanta mai mulki, batanci gare shi a cikin jama'a ya saba ma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin idan ana maganar waɗanda suka san Alkur'ani, babu shakka Abdullahi bin Abbas yana gabansu a cikin sahabbai. Idan Abdullahi bin Abbas bai goyi bayan a ci zarafin wani mai mulki a gabansa ba, ko a bayansa a yi ɓatanci ga wani mai mulki, wannan ya gwada cewa ɓatanci ga masu mulki baya daga cikin karantarwar manzon Allah. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora shuwagabanni, ya ɗora sahabbai a kai na biyayya ga shuwagabanni, shine wato jin umarninsu da kuma ƙoƙarin biyayya gare su, sai kuma nasiha gare su, babu tawaye. Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala a sharhin Riyadu Salihin, yana sharhin hadisi na 665 littafin al-Imam an-Nawawi, yace la yajuzu lana an natakallama bayna al-ammati fi ma yuthiru baga'in ala wulati al-umur, haramun ne a fito a titi a gaban talakawa ana bayyana munanan halayya na shugabanni masu mulki. Wa fi ma yusabbibu al-baghdha lahum, abu ne wanda ke jawo kiyayya gare su, li anna fi dhalika mafsadatun kabira, yin haka babu shakka yana haifar da barna mai yawa cikin al'umma. Qad yatara al-insan anna hadhihi ghayra, wani yana iya ganin kamar hakan yana nuna kishin ƙasa. Wa anna hadha sad'an bil haqq, wannan shine tsage gaskiya, a fito cikin jama'a a titi ana kururuwa ana aibanta masu mulki. Yace wa sad'u bil haqq la yakunu min wara'i hijab, abinda sunna ta karantar da mu tsage gaskiya game da halayya na masu mulki ba a yin sa a bayan idanunsu. Abinda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna shine an yakuna waliyul amri amamaka, ka tafi ga mai mulki a gabansa wata kulu ka ce mar anta fa'alta kaza wa kaza, ka je ga mai mulki a gabansa ka ce mar wani kai kaza kai kaza, ka saba ma abu kaza, alhali wajibi ne. Idan ba ka iya isa gare shi sai ka samu waɗanda ke iya kusantar shi, ka gabatar da wannan nasiha gare su, su su isar ga wannan shugaba. Amma an natahaddasa min wara'i hijabin fi sabbi waliyyi al-amri wa tashhiri bihi fa hadha laysa min as-sadqi bil haqqi, ya zamanto a bayan idan mai mulki a rika fadin kalmomi na batanci gare shi ana aibanta shi a tsakanin talakawa, wannan baya cikin halayyan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وهذا مما يوجب إغارة الصدور وكراهة ولاة الأمور, بمكون هكا وانا ينا سا اكياما جما سملكين صدناكما ينا حيفر دا اداوة تكانم ما سسوان نمي ملكي لكما ودن دكيكينسا, وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الخروج عليه, هكا ينا ايا حيفر دا ايبو ريكا ونمي ملكين ونبض بيعتهم والإياذ بالله, ايواتي دا مبايا أرجعكي مسا wanda kuma babu shakka ƙasa sai ta fada cikin fitina. Kullu hadhihi umurin yajibu an natafaqqana laha, yana cewa waɗannan al'amura wajibi ne mu hankalce su, wa yajibu an nasira fiha ala ma sara alaihi ahlu sunnati wal jama'a. Game da gyara shugaba, ya kamata mu bi hanyar da ahlu sunna suka bi na zamanin farko, ba wai mu kirkiro wata hanya ta daban ba. Ibn al-Usaymin ya ce wa man arada an ya'rifa zalika, wanda yake son ya san hanyar da ake gyara shugaba, falyaqra'a kutuba sunna, sai ya karanta littafan sunna al-mu'allafa fi hadha, wadanda aka rubuta su game da yanda ake gyara shugaba. Yajidu kaifa yu'azzama al-a'imma ahlu al-ilmi min hadhihi al-umma kaifa yu'azzimuna ulata al-umur, yanda malamai na zamanin farko suke girmama shugabanni, suke martaba su, suna ba su daraja su. Wa kaifa yaqumunu bima amara bihi rasulu sallallahu alayhi wa sallam min tarki al-munabaza wa min as-sam'i wa ta'ati fi ghayri ma'siyah. Abinda manzon Allah yayi umarni da shi ne jin umarnin shugaba da biyayya gare shi, inda umarnin da shugaba ya bayar bai shafi sabon Allah ba. Ta ina aka samu zanga-zanga? Babu shakka shigowa ne ga addinin musulunci, ya shigo ne ga addinin musulunci, babu shi a zamanin manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada, kamar yanda Ibn al-Usaymin ya fada, wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a. Daga cikin waɗannan littafai da yake ishara a karanta akwai al-adabu shar'iyya, littafin almajirin Sheikhul Islam da ake kira Ibn Muflih, ina mujallad na farko shafin 195. Wala yunkir ahadun ala sultanin, kada wani ya tsawatar ma shugaba mai mulki a gabansa, illa wa'adallahu wa takhwifan, sai ta hanyar wa'azi kawai da tsoratar da shi, aw tahziran min al-aqibati fi dunya wal akhirah, nasiha gare shi, yaji tsoran Allah, yaji tsoran kamun Allah gare shi a nan duniya da kuma lahira. Fa innahu yajibu wa yahrumu bi ghairi zalika, abinda ke wajaba shine nasiha gare shi. Sabanin nasiha ga shugaba mai mulki, sarki ne, mai unguwa ne, Ibn Muflih yace haramun ne. Sabanin nasiha gare shi haramun ne, zakarahu al-qadi wa ghayruhu, wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Wa lam yakhaf minhu bi takhwif wa tahzir, idan kana jin tsoron gabatar da nasiha ga shi mai mulki, sakata, nasihar ma da aka ce wajibi ne kai gare shi ta faɗi. Abinda ke zama wajibi a kanka shine hakuri da murdiyansa. Wa kana hukmu zalika ka gairi, wanda yake da halin ya isar da nasiha gare shi wajibi ne yayi, kai da baka iyawa wajibin nasiha ta faɗi, abinda ke wajaba a kanka hakuri. In ka duba al-adabu shar'iyya mujallal na farko shafin 232, ya kawo maganar Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, yana cewa al-ja'izu min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ma'a as-salatin, abinda shari'a ta halalta game da masu mulki sarakuna, at-ta'rif wal wa'd, asanad da su gaskiya a musu wa'azi. Fa amma tahsinul qawl nahwa, amma hatta ta wajen wa'azin, da zaka ce ya zalimun ya man la yakhafu Allah, ta wajen wa'azin sai ka ce kai azzalimi, kai wanda bai tsoron Allah, kai dan wuta, to wannan kuma ka bar sunnar manzon Allah. Fa in kana zalika yuharriku fitna, matukar abin da ka faɗa zai haifar da fitina, ya ta'adda sharruha ila al-ghairi lam yajuz, wanda sharrin yana iya isa ga wani wanda kai ka jawo. Wa in lam yakhaf illa ala nafsihi fa huwa ja'izun inda jumhurul ulama, amma idan zaka iya tafiya fadan mai mulki kai nasiha gare shi, ka tabbata mai mulkin nan zai iya cutar da kai, amma kai kadai zai cutar, ba zai cutar da mutanen garinku ba, ba zai cutar da ƴan uwanka ba, amma ka tabbata mai mulkin nan zai iya cutar da kai, cutar wannan kuma zai tsaya kanka. To akasarin malamai sunna suka ce babu laifi ka je ka gaya mar gaskiya, tun daga banka babu abin da kake tunani illa kawai cutarwan zai tsaya a kanka, ba zai karasa ga wani ba. Misali a nan wanda Ibn Muflih ya kawo a littafin al'adabu shar'iyya shi ne abinda ya faru ga al'imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lokacin al'imamu Ahmad ya yi zamani da wasu fandararrun shuwagabanni waɗanda suke da aƙida na cewa al-Qur'ani halitta ne, يعني إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك suna cewa alqur'ani halittan Allah ne fadin wannan magana babu shakka kafirci al-imam ahmad bin hanbal yayi musu wa'azi sai aka wayi gari suna fada da al-imam ahmad don haka ijtama'a fuqaha u bagdad fi wilayat al-wasiq ila abi abdullah lokacin da al-wasiq billah al-wasiq bi amri Allah yake mulki yana daga cikin masu mulkin da suka cutar da al-imam ahmad bin hanbal malamai da suke Baghdad a lokacin a duniya babu birnin ilimi kamar Baghdad shi ma al-Imam Ahmad a wannan gari yake malaman garin suka hadu suka hada kai suka zo gidan al-Imam Ahmad bin Hanbal wa qalu lahu suka ce ma al-Imam Ahmad bin Hanbal innal amra qad tafaqama wa fasha wannan al'amari na bid'an da sarakunan nan suka kirkiro ma duniya ya fai girma kuma ya watsu cikin garuruwa saboda su masu mulki ne ana aiki da abin da suke fada ya anuna izhar alqawl bi khalq alquran suka ce ma al-imam ahmad bin hanbal wala narda bi imaratihi wala sultani ba mu yarda da shugabancin wannan sarkin ba ba mu yarda da mulkin da yake da shi ba abinda muka zo wajen ka malaman fiqhu kab na Baghdad suka zo wajen al-imam ahmad abinda muke so da kai ka ba mu hadin kai za mu fito mu yi bore ma wannan sarkin ba ma bukatar shi kuma za mu kafa namu sarki mai aqidar sunna wanda baya bin aqida na kafirci fa nazarahum fi zalika zauran al-imam ahmad bin hanbal sai ya zama zaure na munazara tsakaninsa da waɗannan malamai so sun zo ne saboda neman hadin kan al-imam ahmad a yi bore ma wannan mai mulki Al-Imamu Ahmad ya ce musu ba ku da hujja a shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ba ku da iko na yin bore ga wannan mai mulki ya ce musu alaikum bil inkari bi qulubikum ku kyamaci abinda wannan mai mulki yake yi da zukatanku wala takhla'u yadan min ta'ati kar ku yadda ku cire hannunku ta wajen biyayya gare shi wala tashqu asal muslimin idan kuka kafa wani mai mulki kun raba kan musulmai kenan wasu suna bayan wancan mai mulki wasu kuma suna bayan wanda kuka kafa wala tasfiku dima'akum kar ku yi sababin zubar da jinin juna wa dima'al muslimina ma'akum da kuma jinin musulmai ma tare da ku sannan ku tuna cewa yana da mulki yana da karfi wanda za ku kafa ba zai zama yana da karfi kamar shi ba wanzuru fi aqibati amrikum ku duba karshen al'amarin ku me zai haifar don haka abinda manzo Allah ya dora mu akai shine isbiru ku yi hakuri da mai mulki hatta yastari habarrun har dai mutumin kware ya samu hutawa wa yustarahu min fajirin sannan a samu hutawa game da sharrin fajiri wanda shine abinda manzo Allah ya dora mu akai al-imamu ahmad bin hanbal ya gamsar da su gaba ɗayan su kowa ya koma gida wannan tunani na cewa ayi bore ga mai mulkin ya rabu da zukatansu saboda hujjojin da al-Imam Ahmad bin Hanbal ya gabatar musu haka Ibn Nahas wanda ya rasu shekarar hijira ta 338 shekara 1096 da mutuwar sa yanzu a littafin sa da ake kira Tanbihul Ghafilin amma Tanbihul Ghafilin akwai mara kyau Tanbihul Ghafilin na As-Samarqandi wannan shine bashi da kyau wannan tambihul gafilin littafi ne mai kyau na malami daga cikin malamai da suka yi fice a tarihin musulunci ana kiransa tambihul gafilin an a'malil jahilin wa tahzirus salikin min af'alil halikin duba shafi na 64 yana cewa wa yukhtar al kalam ma'a sultan fil khalwa idan ma za a yi nasiha ga wani mai mulki to sai an zabi kalmar da za a gabatar gare shi wajibi ne in ka ce me yasa ya ce to fir'auna akwai wanda ya fi shi fandarewa amma Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun faqula lahu qawlan layyinan kafin su je nasiha ga fir'auna sai da Allah ya ce musu ku zabi kalmar da za ku gabatar ga wannan mai mulki kaga kenan in ma za ka yi nasiha ga mai mulki in kana son ka dace da sunnar manzon Allah to dole nasihar ma sai ka auna maganar da za ka yi mar saboda daukaka ce Allah madaukaki ya bashi in za ka yi nasiha ga mai mulki kuma dole ka yi shi a keɓe daga kai sai shi sai Allah. Kada ka yi ala ra'asul ashhad a kan jama'a, bal ya waddu law kalimatu sirra wa nasuhu khufiya min ghairi salisillaha lahuma, ya kasance kalmar da za ka faɗa kalma ce ta gaskiya, sannan kuma ka yi ta a ɓoye daga kai sai wannan mai mulki babu mutum na uku. Bin Baz rahimahullahu ta'ala, akwai fatawa da ya gabatar wanda yake cikin risala da ake kira huququr ra'i war ra'iyya, shafi na 27 zuwa 28, yana cewa laisa min manhajis salafi, idan ka ji malami akan mimbari yana la'antar masu mulki, yace wannan baya tafarkin as-salafus salih, wannan baya tafarkin ahlus sunna, at-tashhiru bi uyubil wulati, a rika gaya matalakawa aibun masu mulki, wa zikru zalika alal manabir, ana fada wa mutane akan minbari, wannan babu shakka ba tafarkin malaman sunna bane, li'anna zalika yufdi ila al-fawda, domin hakan shi yake kai mutane ga rayuwa na daidaici wanda za a wayi gari mutane sun shiga wahala, wa adamu sam'i wa ta'a fil ma'ruf, hatta umurnin da shugaba zai bayar, umurnin da ya shafi ma abin da ya dace da sunna ba za a dauka ba, kiyayyar wannan shugaba za ta shiga cikin zukatan mutane, wa yufdi ila al-khawdi alladhi yadur wa la yanfa, yana kai mutane ga shiga cikin al'amarin da ke cutar da su ba zai amfanar da su ba, walakin at-tariqa al-muttaba'a inda salaf, hanyar da ake bi a wajen magabata tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai, an-nasiha fi ma bainahum wa bain as-sultan wal kitabatu ilayhi, nasiha ce tsakanin su da mai mulki da rubuta wasiqa zuwa ga wannan mai mulkin, awul ittisal bil ulama alladhina yattasiduna bihi, idan ba za ka iya isa ga wannan mai mulkin ba, ai akwai malaman da aka san suna isa gare shi, sai ka je ga waɗannan malamai ka isar da wasiƙar ka, malaman nan su dauki wannan wasiƙa su isar da ita ga mai mulki ko kuwa sako na baki, hatta yuwajjaha ila alkhair, wa inkarul munkar min duni zikril fa'il, babu laifi dan mutun yayi wa'azi, shugabanni su daina shan giya, shugabanni su daina cin riba, min duni zikri man fa'alahu, ba tare da ka faɗi sunan wanda yake aikatawa ba, wannan babu laifi. A'a, muna cikin wani hali wanda ana samun shugabanni mazinata, shugabanni masu wato kisan kai, shugabanni masu murdiya, wannan kaga baka kira sunan kowa ba, babu laifi. Wa yakfi inkarul ma'asi wa tahziru minha min ghairi zikri anna fulanan yaf'aluha walamma fatahu sharra, farko lokacin da aka samu zanga zanga zamanin sayyidina Usman ne, Allah ya kara masa yarda, ankaru ala Usman jahratan, aka samu waɗanda suka tsawatar masa sayyidina Usman a fili, suna bin gari suna fadin kurakuran sayyidina Usman ta wajen mulki, yaɗa wannan batanci da suka yi yasa kiyayyar talakawa, wato kiyayyar sayyidina Usman a cikin zukatan talakawa, a dalilin haka aka samu waɗanda suka haɗa kai daga birane, suka tashi daga Misra, suka taho Madina, suka zagaye gidan sayyidina Usman, wanda abin ya haifar da kisan sayyidina Usman, da aka kashe sayyidina Usman, yace a dalilin haka Bin Baz yana cewa la yazalun nasu fi asarihi ila al-yawm, kisan sayyidina Usman bala'in da ya biyo bayan shi har zuwa yau ba mu gushe ba muna dandana zafin sa, domin a dalilin wannan aka samu fitina tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta hasalat al-fitna baina Ali wa Muawiya, dalilin kisan sayyidina Usman aka samu yaki tsakanin sayyidina Ali da Muawiya, dalilin kisan sayyidina Usman aka samu fitintinu masu yawa, aka kashe jammun kasirun min as-sahaba, adadi mai yawa na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigairihim bi asbabil inkarul ilmi, me ya haifar da wannan zanga zanga an aibanta shugaba a gaban talakawa, a dalilin haka kiyayyar wannan shugaba ta shiga cikin zukatan talakawa, har aka samu iban waɗanda za su je ba su san gaskiyan al'amari ba, saboda mai mulki babu shakka sanin sirrinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ta yi wa abin da ake faɗa maka a kansa ba gaskiya ba ne, amma saboda kana nesa da shi sai ka yi amfani da rikita-rikita shubuha, ai kaza da kaza in an haɗa lallai za su ba mu lissafin kaza ya auku. Don haka wannan shugaba dai mutumin banza ne, daga nan ka shiga cikin haɗari na zaginsa da ɓata shi, babu mamaki wannan dalili ya haifar da fitina tsakanin mutane. Bin Baz yana cewa wa hatta qataluhu, har dai aka wayi gari an kashe sayyiduna Usman radiyallahu ta'ala anhu, nas'alullaha ta'ala al'afiya. Haka Ibn al-Usaymin littafin maqasidul Islam shafin 393 yana cewa bayan ya tabbatar da cewa abinda shari'a ta yarda da shi na gyara ga shugaba shine kawai nasiha, wannan ita ce kadai hanyar da shari'ar musulunci ta yarda da shi na gyara ga shugaba. Takunu lilwilati sirran wala alaniya, nasihar ma za a yi ta ne a boye ga shugaba ba a bayyana ba. Wasaqa ba'dhu al-adilla, ya kawo dalilai a wannan littafin maqasidul Islam, ya kawo hujjoji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa. Yana cewa fa idza kana al-kalamu fil maliki bi ghiba aw nusuhu jaharan wa tashhir bihi min ihanatihi allati tawa'ada Allahu fa'ilaha bi ihanatihi. Yace ka lura da hadisin al-Imam at-Tirmidhi, hadisi na 2225, yana abwabul fitan, hadisin Ziyad bin Qusayb al-Adawi, yana bada labari yace kuntu ma'a Abi Bakra ta hata minbari Ibn Amir zamanin sayyidina Usman, gwamnansa da yake Misra ana kiransa Ibn Amir, yana daga cikin dalilin kiyayyar da aka samu sayyidina Usman saboda nada wannan a matsayin gwamna. To yana kan minbari a Misra yaktubu, yana huduba, wa alaihi siyabu riqaqin, ya saka kaya marasa kauri, kaya marasa kauri, kaga ya saba sunnar annabi Muhammad. Shugaba ne akan minbari ya saka kaya rasha-rasha wanda ake ganin jikinsa, ana iya hangen jikinsa, kamata yayi musulmi kayansa ya zamanto mai kauri wanda dai akalla ba za a iya ganin fatar jikinsa ba. To ba sharadi bane shugaba ya kasance shiryayye, kamar yanda ake samun talakawa ba dukansu ne suke zama shiryayyu ba, to haka ma shugabanni ba sharadi bane su zamanto shiryayyu. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninmu da shugabanni sai hakuri da addu'a da kuma nasiha. Yana cikin huduba, faqala Abu Bilal, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zanga-zanga ma sayyiduna Usman din nan ana kiran shi Mirdas bin Adiyya, yani ahadul khawarij. In ka duba tahzibul kalam littafin al-Imam al-Muzzi a mujallal na 7 shafin 399 ya kawo labarin wannan, yana daga cikin fitattun waɗanda suka hada jama'an da suka yi bore ma sayyiduna Usman. Yana masallacin yana zaune lokacin da gwamnan sayyiduna Usman Ibn Amir yake gabatar da huduba, gashi yana sanye da kaya wanda yake wato mara kauri. Yana cikin huduba sai shi wannan dan tawayen yake cewa unzuru ila amirina, da Allah ku dubi shugaba, yana fada da ƙarfi a masallacin ga gwamnan yana huduba, yana cewa ku dubi wai shugabanmu kenan, ku dubi mai mulkinmu, yalbasu siyabal fusaki, yana saka kaya na fasikai. Kaga yana batanci ga wannan gwamnan a masallaci a gaban talakawa. Sai Abu Bakara, ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad, Abu Bakara Nufai bin al-Haris, ya rasu hijira na da shekara 52, yana daga cikin waɗanda suka kai musuluncin ma gaba ɗayansa ƙasar Masar. Yana masallacin yana zaune lokacin da wannan ɗan tawaye ya faɗi baƙar magana ga wannan gwamna. Sai ya ce masa uskud kai shiru, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, naji manzon Allah yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi, duk wanda ya wulakanta mai mulkin Allah a duniya, ahanahu Allah zai wulakanta shi. Naji manzon Allah ya faɗi wannan magana, hadisin yana cikin al-musnadul imami ahmad mujallad na biyar shafi na 42 ya zo da lafazin man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya akramahu allahu yawm al-qiyama, duk wanda ya daraja mai mulkin Allah a nan duniya to Allah zai daraja shi a lahira. Ka martaba mai unguwa, ka daraja sarkinka wanda Allah ya bashi mulki a kanka, ka bashi martaba, to Allah sai ya daraja ka a ranar tashin kiyama. Dalili, saboda Allah ya gama bayani cikin Al-Qur'ani, babu dan adam da yake da ikon samun mulki a duniya in Allah bai bashi ba. Don haka Allah shi ya bashi dama ya yi mulki, to ka daraja shi akan wannan mulki da Allah ya bashi. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fi dunya, naji manzo Allah ya ce duk wanda ya wulakanta mai mulkin Allah a nan duniya, ahanahu Allahu yawmal qiyama, Allah sai ya wulakanta shi a ranar kiyama. Da yanzu ba ma talakawa ba, ba ma jahilai ba, har malama akan samu waɗanda ke aibanta masu mulki. Nas'alullahi salamata wal afiya. Ka duba littafin Ibn Abi Asim, Kitabu Sunna, kuma yana takhriju Dhilalil Janna, yana silsilatu sahiha, mujallad na biyar shafi 376. Shine Ibn al-Usaymin yace, to idan kuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai yi alƙawarin wulaƙanta mutum saboda ya wulaƙanta mai mulki, ashe kaga kenan mutum dole ya tsare bakinsa, ya tsare hannunsa game da masu mulki, in yana son ya gama da duniya lafiya kuma ya samu kyakkyawar makoma a kiyama. Akwai ma wani hadisin na Abu Bakara, yana faɗa a cikin wannan masallaci, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa as-sultani zillullahi fil ardi, mai mulki inuwan Allah ne a duniya, inuwa ne na Allah a duniya, shi mai mulki inuwa ne na Allah, saboda a ranar tashin kiyama. Wannan yake maka ishara da yanda jama'a za su samu kansu, shi yasa Allah ke cewa maliki yawmiddin, Allah shike da mulki a ranar hisabi, amma a duniya ya ba ku misalin yanda mulkin zai zama a lahira. Don haka shi mai mulki a duniya inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ne, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, faman akramahu akrama Allah, duk wanda ya daraja mai mulki ya daraja Allah, waman ahanahu ahanahu Allah, wanda ya wulakanta mai mulki Allah ku sai ya wulakanta shi. Wannan hadisi yana da kyau, ka duba Kitabu Sunna littafin Ibn Abi Asim. Waɗannan hadisai waɗanda Abu Bakara sahabin manzon Allah ya karantar a lokacin da ɗaya daga cikin 'yan tawayen nan ya wulakanta mai mulki yana huduba, yaya ya kamata ya gabatar da nasiha ga wannan mai mulki? Abinda sunna ta karantar shine ya sirranta nasiharsa gare shi, sannan ya zaɓi kalmomin da zai gabatar na nasiha gare shi, yanda Allah ya bamu ishara a cikin Al-Qur'ani, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ba mamaki idan ya kebe da wannan mai mulki ya ce irin wannan sutura bai kamata gare ka kasa ba, kana shugaban jama'a, ya zama kana sa irin waɗannan kayayyaki. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa akan wanda ya sa kaya irin wannan, ba mamaki a dalilin haka wannan shugaba ya samu shiriya. Idan ya shiryu, dubu da ke koyi da shi sun shiryu, ko da bai fito ya faɗi wata magana ba, idan aka ga ya daina sa wannan kaya, shikenan jama'a za su daina sawa. Wanda malamai suke faɗa, annasu ala dini mulukihim, mutane suna bin addinin masu mulki ne, ko da mai mulki bai yi wa'azi ba, tafiyarsa tana zama abin koyi ga talakawa, zamansa yana zama abin koyi ga talakawa, hatta hulan da yake sawa sai an waye gari, a gari ko a ƙasar da yake mulki ta zama abin koyi. Saboda haka malamai suke cewa mutane suna bin addinin masu mulki, ko da mai mulki bai kai ga wa'azi ba. Ibn al-Usaymin ya ce, to fala shakka, babu shakka, annahu yajibu mura'atu ma zakarnahu, wajibi ne a kiyaye abinda muka faɗa. Yana nufin al-israru bin nusi, idan za a yi nasiha ga mai mulki a ɓoye, a sirranta, ba wai a fito a gaban jama'a, an ga jama'a sun haɗu ga mai mulki ya taho, sai ka tashi da nufin nasiha kana ɓatanci gare shi. Wannan ba tafarki ne na manzon Allah ba, wannan ba karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane liman istata'a nasihatahum min al-ulama alladhina yaghshawnahum wa yukhalitunahum ba kowa ne ma ya kamata yayin nasiha ga mai mulki ba sai malaman da suke mu'amala da wannan mai mulkin wadanda suke amfana da shi wadanda zai iya amfana da nasihar su yani yantafi'una bi nasihatihim duna ghairihim ba mutumin da baya samun damar isa ga wannan mai mulkin ba har dai Ibn al-Usaymin ne yake cewa fa inna mukhalafata as-sultan fi ma laysa min daruriyati ad-dini illan asaba wa mai mulki abinda mai mulkin ya fada wanda bai saba ma shari'a ba idan ya saba ma shari'a wannan ba za a bi shi ba yanda manzon Allah ya fada la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq idan mai mulki yace daga yau ya haramta aure sai malamai su ce a'a daga yau za mu fara magana akan aure sunna ne saboda ya taka dokan Allah ya koma fada da sunnar annabi Muhammad nan kuma ana yi ne saboda raye sunnar manzon Allah wa inkaru zalika alaihi fil mahafil wal masajid wa suhuk Ibn al-Usaymin yace mutun ya dauki alqalami yana rubuta batanci ga shugabanni a jaridu ko a masallatai yana gabatar da wa'azi ko hutuba ko a taruruka wa mawabi'il wa'azi wa ghairi zalik laysa min babin nasihati fi shay'in wannan baya cikin babi na nasiha ga shugabanni sam fala tagtar biman yaf'alu zalika imma kaji wani malami ya kware wajen batanci ga masu mulki Ibn al-Usaymin yace kada wannan malami ilimin sa ya rude ka wannan malami ya bar tafarkin manzon Allah ya bar tafarkin ahlus sunnati wal jamaa wa in kana an husni niyyatin kuma koda wannan malami yana haka ne da kikkiawan niyya fa innahu khilafu ma alaihi salafu salih al-muqtada bihim wallahu yatawalla hudaka yana cewa koda malami yana da kyawun niyya ya kasance yana batanci ga shugabanni a gaban jama'a da sunan nasiha ya bar tafarkin malaman sunna magabata kuma Allah madaukaki shine wanda yake shiryar da bawa don haka kamata yayi mu bi tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana na wajen gabatar da nasiha ga waɗannan shugabanni akwai hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal an Shuraih bin Ubayd al-Khadrami wa ghayruhu قال جلد اياب بن غنم صاحب داريا حين فتحت لوكacin da aka samu nasaran wata kasa da ake kiranta Dariya daga cikin kasashen gabacin duniya Iyab bin Ganam yana cikin sahabban manzon Allah yasa aka kawo sarkin mutanen aka yi marbulala a gaban jama'a fa aglaba lahu Hisham bin Hakim al-Qaul Hisham bin Hakim shi ma sahabin Annabi Muhammad ya tsawatar ma wannan sahabin Iyab bin Ganam ya tsawatar masa dan me zaka wulakanta sarkin jama'an nan da muka samu nasaran yaki a kansu ka wulakanta shi a gaban talakawan sa kamar bulala ya gaya masa magana to anan suka bar wannan guri sun makasa layaliya bayan wasu kwanaki sannan sai Hisham bin Hakim ya taho ga Iyab bin Ganam ya bashi hakuri domin shugaban sa bai kamata ya nuna kuskuren sa a gaban jama'a ba duk da cewa abin da ya aikata bashi da kyau yazo ya ce masa daga shi sai shi babu na uku tsakanin su Iyab bin Ganam sai Hisham bin Hakim kuma dukkan su sahabban manzon Allah amma wannan shugaba ne shi ya zama jagoran yaki da aka tafi yaki aka ci nasara ya kamo sarkin wannan mutanen ya masa bulala a gaban talakawa kaga wannan ya saba tafarkin annabi Muhammad ba yanda za a yi talakawan nan da aka yake su yi sha'awar addinin mutanen nan saboda babu adalci an wulakanta shugaban su a gaban su nan take a gaban jama'a Hisham bin Hakim ya tsawatar masa yace abinda kai baka kyauta ba to amma kuma shi ma abinda yayi bai kyauta ba yaya zaka tsawatar ma shugaba a gaban jama'a saboda haka bayan ɗan kwanaki sai ya koma gare shi yace kai hakuri ka yafe min tsawatar wanda nayi maka a gaban jama'a sun makala Hisham li Iyab sannan Hisham bin Hakim yace masa alam tasma' annabi sallallahu alaihi wasallam baka ji abinda annabi ya faɗa ba baka taba jin hadisin manzon Allah da yake cewa inna min ashaddin nasi azaban ashaddahum azaban fi dunya lin nasi, wanda Allah zai fi tsananta masa azaba a lahira shine wanda ya fi tsananta azaba ga mutane a duniya. Baka taba jin hadisin nan ba? Faqala Iyad bin Ganam, sai Iyad bin Ganam yace ya Hisham bin Hakim, qad sami'na ma sami'ta, mun ji abinda kaji. Abinda kaji wato ni ma naji, naji annabi ya faɗa wanda ya fi tsananta azaba ga mutane a duniya shine wanda azabarsa ta fi tsanani a lahira. Don haka idan akwai mai mulki wanda ke cutar da talakawa, to babu shakka ya fi samun tsananin azaba a ranar tashin kiyama. Na sani, wa ra'ayna ma ra'aita, mun ga abin da kai ka gani. Wa awalam tasma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, naji kai min nasiha game da wato bulala da naima wannan mai mulki a gaban talakawa, na tsananta azaba a kansa abinda babu hujja a kansa, ina neman gafaran Allah. Kaga nasihar sai tai tasiri, da yake su biyu ne. Sai ce to ni kuma ganawa, awalam tasma'a rasulullah, kai kuma baka taba jin manzon Allah ya ce man arada an yasaha li sultanin bi amrin, wanda yake son ya gabatar da nasiha ga mai mulki, fala yubdi lahu alaniya, kar ya bayyana masa nasihar a gaban jama'a, walakin liya'khudh bi yadihi, ya kama hannunsa, fayakhlu bihi, ya kebe da shi, fa in qabila minhu fadhaka, in ya karbi nasihan sa falillahi alhamdu, wa illa in bai karbi nasihan sa ba kad adda allazi alayhi lahu, ya riga ya isar da wajibin da Allah ya dora masa. Ka taba jin wannan hadisin kuma kai, ko baka taba ji ba? Kaga shi ya gaya mar hadisi akan abin da ya aikata bai kyauta ba, yace eh Allah ya himar. Shi kuma yace to kai ma abin da ka aikata ya saba ma hadisin manzon Allah. Yace wa innaka ya Hisham la antal jari'u, ai laifinka ya funawa, iz tajtari'u ala sultanillahi, domin ni mai mulki ne, ba ka da sanin sirrin abin da yasa nayi ma wannan mutumin bulala a gaban jama'a. Baka sani ba, illa dai ka ga nayi masa bulala a gaban jama'a. Amma kai ka ci mutuncin mai mulkin Allah, fa hala khashita an yaktulaka sultan, ba ka jin tsoron mai mulkin nan ya kashe ka? A wannan lokaci da ka wulakanta ni, da na ba da umarnin a kashe ka, babu mai ikon hana ni kisan ka. Fatakuna katila sultanillahi tabaraka wa ta'ala, ranar da ka wulakanta ni nan, da na ba da izinin a kashe ka, to babu shakka kana tabbata cikin waɗanda mai mulkin Allah ya kashe su a kiyama. Don haka hisabin kama daban ne. Waɗannan mutane duk sahabbai ne. Wannan hadisi yana cikin littafin Ibn Abi Asim, Kitabu Sunna, kuma labarin ya inganta babu shakka in ka duba takhrijul zilal sunna zilal janna mujallad nabi shafi 1521. Kaga wannan hadisi ya zama aslun fi khafa'i nasihati sultan, wajibi ne a boye nasiha da za a gabatar wa mai mulki. Idan malami ya tafi gaban mai mulki ya wulakanta shi da sunan nasiha, mai mulki yayi wannan malami azaba, kada wannan malami ya dauka a wajen Allah yana da uzuri, saboda nasihar da yayi wa mai mulkin bai yi ta yanda manzon Allah ya karantar ba. Tunda bai yi nasihar yanda manzon Allah ya karantar ba, abinda ya same shi a hanyar nasihan wannan shi ya jiyo, ba shi da lada wajen nasihar da ya aikata, sannan kuma babu laifi dan amar ukuba. Idan za ka yi nasiha ga mai mulki, ka'ida ne ka gabatar da nasihar, yani a boye, ikhfa'u nasihati sultan, wa annan nasiha idha qama bin nusi ala hadha alwajhi faqad bari'a, idan ka tafi ga mai mulki kai man nasiha kai da shi, to ka kubuta. Wa khallat zimmatuhu min at-tabi'a, kaga kenan Allah ba zai kama ka da laifin cewa ka sani baka gyara ba. Akwai hadisin al-Imam Ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yansaha li sultanin bi amrin, wanda yake nufin ya gabatar da nasiha ga wani mai mulki, kamar yadda ya zo cikin hadisin Iyad bin Ganam, sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan duka ya zo cikin bayanin Ibn al-Usaymin rahimahullahu ta'ala, yana cewa nasihatu sultan yanbaghi an takuna fi sirri la bayna al-khalqi, nasiha ga mai mulki ya kamata a yi ta a boye, kar a yi ta a gaban talakawa. Lokacin rigimar Sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu anhu, halifar ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin, a lokacin da Sayyidina Usman al'amarinsa ya fara tsananta, Usama bin Zaidin shine mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a duniya. Yana cewa soyayya ne dan soyayya gare shi. Usama bin Zaidin, hadisin yana sahihul Bukhari da sahihu Muslim, labarin Shaqiq, yana cewa lokacin da Sayyidina Usman, jama'a labari ya yadu cewa ana yaya ta batanci gare shi game da wasu kurakurai da yayi wajen nadin shugabanninsa, sai aka ce ma Usama bin Zaidin, ala tadkhul ala Usman fatukallimuhu, me yasa ba za ka shiga ga Sayyidina Usman kai magana da shi ba, saboda zai ji maganarka dan kana da daraja a cikin sahaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sai Usama bin Zaidin yace, atarauna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, shin kuna gani ba zan yi magana da Sayyidina Usman ba sai nayi kunji da kunnuwanku, sannan za ku san nayi ko ban yi ba? Wato, in ba ku ji nayi nasihar ba, ba ku yadda kenan nayi nasiha ga Sayyidina Usman ba? Yace, wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu, maganganu da suke ta yaduwa na kurakurai game da mulkin sa, na riga na shiga ga Sayyidina Usman nayi magana da shi daga ni sai Allah. Kaga su basu sani ba, shi yasa suke cewa yaya mutum kamar Usama bin Zaidin bai yi magana akan labarin da ake yadawa na batanci akan Sayyidina Usman ba, me ya hana ya tafi da Sayyidina Usman ya gabatar da nasiha, idan ma zai kai ga cire wasu mutane ne ya cire su? Wato, abin da ke faruwa, akwai ɗaya daga cikin waɗanda Sayyidina Usman yake kusanta yana ba su mulki, ana ce mai Al-Walid bin Uqba, wanda aka samu yana shan giya, kuma al'amarinsa ya zama ya yadu cikin jama'a. To, ka san mutanen da ke son su yi bore ma shugaba suna amfani da shubha, duk inda aka samu rikita za a yi amfani da ita. Sannan shi wannan Al-Walid bin Uqba ya kasance dan uwa ne na jini ga Sayyidina Usman. Sayyidina Usman yakan nada shi ya bashi wasu mukamai, to don haka waɗannan 'yan tawaye sai suka yi amfani da wannan dama. Ai, Sayyidina Usman babu waɗanda yake nadawa a mulkinsa sai 'yan uwansa, sannan kuma mutane fasikai, wannan mashayin giya wanda duniya ta sani ba na kwarai ba ne. Shi ne labarin ya iso ga su almajiran Usama bin Zaidin, suke cewa to me ya hana ka gabatar da nasiha ga Sayyidina Usman? Shi ne Usama ya ce, kad kallamtuhu sirran, na riga na yi magana da shi a ɓoye, duna an aftaha baban, ba tare da na buɗe wata ƙofa ba. Wace ƙofa yake nufi? Babul inkari alal a'imma alaniya, ƙofar idan da a ce Usama bin Zaidin ya fito a gaban jama'a yayi nasiha ga Sayyidina Usman ya ce, ka daina nada mutanen da an tabbata fasikai ne suna shan giya, ba mamaki Sayyidina Usman shi bai sani ba, abu ne wanda ke ɓoye, waɗanda suka san shi suka sani. Amma inda a ce Usama bin Zaidin zai tashi cikin jama'a ya gaya ma Sayyidina Usman haka, to da ya tabbata sunna kenan tunda an samu sahabi yayi. Don haka Usama bin Zaidin ya ce, ai, in kuna maganar nasiha ne, na riga na gabatar da nasiha gare shi a ɓoye ba tare da na buɗe wata ƙofa ba. Ƙofar ita ce na yin nasiha ga masu mulki a gaban jama'a, wannan ƙofa ita ce na sharri, wanda da zaran an yi to shi kenan kuma babu shakka fitina ta shigo cikin jama'a. Anan Al-Qadi Iyab yana cewa, muradu Usama annahu la yaftahu babal mujaharati bin nakiri alal imani lima yakhsha min aqibati zalika, abinda ake tsoro idan za a tashi gaban jama'a a faɗi bakar magana ga mai mulki, to ƙarshen al'amari ba zai yi kyau ba. Ba mamaki idan mai mulki ya taho garinku, aka samu wani a garin naku ya faɗa mar bakar magana, yana komawa zai turo a kama manyan gari ya ce, ai, taro aka yi aka tsara, in ya zo a wulaƙanta shi. Kaga, a dalilin bakar magana da wani mutum ya yi ma mai mulki ya haifar da cutarwa ga manyan garin da ma wanda ba shi da haƙƙi cikin al'amari. Don haka Al-Qadi iya da yake cewa, wayansahuhu sirran fadhalika ajdaru bil qabul, idan zaka gabatar da nasiha ga mai mulki kai nasiha a ɓoye, wannan ita ce nasiha da ma za a fi saurin karɓanta. In ka duba ta'aliqin Albani da ya yi ma Mukhtasar Sahih Muslim, hadisi 335 yana cewa ya'ani al-mujahara bil inkari ala al-umara fil mala'i, a fito cikin jama'a ana batanci ga masu mulki, li'anna fil inkari jiharan ma yukhsha aqibatuhu, matukar za a rika fitowa cikin jama'a ana batanci ga masu mulki da sunan nasiha, to karshen abin ba zai haifar da alkhairi ba, kama ittafaqa kama ittafika fil inkari ala Usman jiharan, kamar yanda abu ya faru can zamanin farko waɗanda suka yi tawaye ga sayyiduna Usman, id nasha'a anhu qatluhu, a dalilin wannan tawaye aka samu kisan sayyiduna Usman bin Affan, Allah madaukake ya ƙara masa yarda. Kaga kenan zanga-zanga da bore ga mai mulki ya saba ma tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saba ma aqida na ahlus sunnati wal jamaa. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.